cikin kitabul hajj an fara shi au ma yuzu katulu yau zan tashi babi na 42 cikin wadatul ahkam malai ke cewa rahimahullahu ta'ala babu dukhulu makka wa gairuhu baban da ke bayanin shiga makka da wani shi an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala makka ta amal fatih yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ranar fatahu makka wa ala ra'sihi al-migfar abu sakan shi akwai hullakwan falamma naza'ahu yayin da ya cire ta ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo mushi fa qala sai yace ibnu khadal muta'alliqun bi astar al-ka'aba akwai ibnu khadal yana rataye da sitrar ka'aba wani mai laihi ne wanda ana neman shiguwa a jallo an rasa shi sai ya zo ga ya ma annabi cewa ibnu khadal kin nan da ake nema yana nan ya boye a ka'aba fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ugutuluhu ku kashe shi shi aikin shi ya kasance yana ma annabi zambo yana ba bayin shi yana ba bayu sa da sayan yan mata mawaka suna ma annabi sallallahu alaihi wasallam zambo da sauran lahika da dama da yake wa an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala makkata min kuda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka daga kofar kuda min saniyatul ulya daga saniyatul ulya allati bil badha wadda take wajen badha wannan hanya ce duka sunayen guraye ne wa kharaja min saniyati sufla ya huto kuma daga saniyati sufla kenan gurin da ya shiga da gurin da ya huta ake ga mu an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma kale yake cewa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baita annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kadaki ma'ana dakin ka'aba wa usama ibn zaid da usama dan zaid da bilal da usama usman ibn talha fa aglaqu alaihim albab sai suka rihe kofa aka rihe kofa gare su da suka shiga falan ma fatahul bab yanda suka bude kofa yace kuntu awwal man walaje ni ne farkon wanda ya shiga bayan sun bude da su da annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin ka'aba falqitu bilal sai na gamu da bilal fa sa'altuhu na tambaye shi hal sallafihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar nafila a ciki kala sai yace na'am eh yayi bainal amudain al-yamaniyaini tsakanin gimshikai guda biyu wanda suke kallon wajen yaman kenan sallallahu alaihi wasallam yayi sallar nafila a ciki yake nuna halaccin yi a ciki an umar radiyallahu anhu annahu ja'ahu ila al-hajar al-aswad umar ya zo wajen dutsin hajar al-aswad fa qabbalahu ya sunbance shi wa qala sai yake cewa inni la a'lamu annaka hajarun lalle ni na san cewa kai dutsi ne la tadur wa la tanfa'u baka cutarwa baka anhanarwa walau la anni ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka dan ba na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sunbanta ka ba ma qabbaltuka da ba zan sunbance ka ba wannan ya hadu wannan saboda hudda maka hore da mushrikai shubha daga cikin ibada zuwa akwai masu bautar dutsi akwai masu bautar kasaga cikin aikin haji ana sambanta dutsi sai tunanin shi ma bautar dutsin ne sai yake ga musu haka yake ga ma dutsin haka dan su su ji nan dutsi ai ba ji yake ba amma yana nihin isar da sakon ga mushrikai da suke halarta ko kuma wasu masu raunin imani wanda basu karanci ba musulunci cikin musulman an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala yake cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sahabuhu makkata annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi sun zo ma makka wa qalal mushrikuun sai mushrikai suka ce innahu yaqdumu alaikum qaumun lalle wasu mutane za su zo muku kad wa hanatuhum huma yathriba wanda masassara ta madina ta raunanar da su wa hanatuhum shine alwahnu shine rauni wa hanatuhum ta raunanar da su huma yathriba masassara ta yathrib ta madina kenan fa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su an yarmalu al-ashwad as-salasa su rika yin sassaka a kewayo guda uku kewayan dawafi na ka'aba guda bakwai da ake ukun da ake yi na harko ana yin su ne da gudu-gudu to wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam mushrikai sun zargin cewa yunwa da masassara ta kama su zaku gansu cikin rauni da rama sai suka yi wannan dan su maida musu martani su san cewa suna tare da karhin su wa an yamshu bainar rukuni ma bainar rukuni ne tsakanin rukuni guda biyu su yi tahiyya walam yamna'uhum an yarmalu al-ashwad kullaha ba abin da ya hana su su yi kewayan gaba ɗaya su yi shi da gudu su yi shi da sassaka illa al-ibqa alayhim sai saboda tosayi a gare su abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaida su cewa kewayan uku na harko ku yi su da sassaka ba duka bakwai kin ba dan saboda tosaya musu ga wahalar da su an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala yake cewa ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina gaduhu makka naga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo makka izasta salama rukun al-aswad lokacin da ya subbaci rukun al-aswad awwal ma ya dufa lokacin farkon dawafin shi ya khubbu salasata ashwadin yana yin sassaka shine takewayen guda uku salasatul awwal khababan kamar da mai askari yake cewa guda uku ne in harko ayyusa da sassaka ana abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma kale yake cewa dafan nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi cikin haji ta bankwana alaba irin abu sa wani rakumi wannan ana kiranta hajin bankwana duka ita daya ce hajin ta annabi sallallahu alaihi wasallam wani sai yi tunanin cewa kenan annabi yayi haji da yawa wannan ita ce ta bankwana a ita daya ce ta bayi kuma ake kiranta ta bankwana dan saboda daga ita annabi sallallahu alaihi wasallam bai shekara ba take wuri mushi ba a duniya alaba irin abu sa wani rakumi yastalimu rukun bi mihjanin yana sumbantar rukunin da dingi da abun da mihjan wata yar sanda asan mahaniyatul ra'as sandawa da kanta ya tankwaso kuma irin ta saraki wanda kanta ya tana da tankwasa daga sama ita yake cewa al-mihjan to annabi sallallahu alaihi wasallam da ita yi shi yasa idan matsatsa taro yayi yawa baka samu damar sumbanta ba to sai ka sa sanda kuma ita ma bata samu ba sai kai nuni a wajen ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma kale yake cewa lam ara annabi sallallahu alaihi wasallam yastalimu min al-baiti ban ga ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar ka'aba illa rukunaini al-yamaniyaini sai rukuni guda biyu wanda suke wajen Yaman ana nasaba su da Yaman saboda daga nan wajen suke babu na gaba babu tamattu'i babu na tamattu'i tamattu'i aikin haji daga cikin aikin haji han abi jamra amso daga abi jamra nadar bin imran ad-dubai kale yake cewa sa'altu ibn abbas na tambaye ibn abbas anil mutu'a gami da mutu'a fa amarni biha sai ya umarce ni gami da ita ya ganin gurin ba auren mutu'a ba ake ne mutu'a tamattu'i na cikin aikin haji amma duka an kira sa daga an kira lafazin cewa mutu'a dan saboda daga tamattu'u ne jin dadi wa sa'altuhu anil hadi na tambaye shi game da hadaya fa kala sai ce fi haji zuru raqumi zaka bada au bakara ko saniya afiyatun ko karamar dabba au shirkun fi damin ko kuyi tarayya cikin jini kuyi tarayya da wani kusa kala sai ce ka anna na sankari huhu kamar wasu mutane sun ki hakan ba su so ba fani mutu sai nayi barci fara'aitu fil manami na gani cikin barci wa ka anna insanin yunadi kamar kace wani dan adam yana yin kira to ina dan koyi ba saboda wannan mahalki Allah madaukin sarki ya sanya shi wani kaso ne daga cikin kaso na annabta musulmai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da ran shi yake ba su labarin komai to yanzu bayan sun annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kuma sai ya zama na an sa mahalki na mummuni na gaske ya kasance bushara ce gare shi kuma ba shi albushir ne amma sai ya karance shi matukar bai karance shi ba sai ya cikin duhun jahilci sosai wanda sako ne Allah yake aiko mishi wani shibihi ne na wahayi wani abu da zai faru ko wanda ya faru ko wani kaza amma da sharadin sanin shi da karanta shi da sanin shige da hucin shi hajjin mabrur haji wanda take kubatata wa mut'atun mutakabbala da kuma mut'a wanda an amsa ta fa ataitu ibn abbas radiyallahu anhu ma nazo wajen Allah dan abbas na Allah rada shi fa haddathtuhu na bashi labarin da na gani fa qala Allahu akbar shi Allahu akbar ma'ana abun mamaki sunnatu abul qasim sallallahu alaihi wasallam sunna ce ta baban qasim sallallahu alaihi wasallam yin nau'in mutu'a aikin haji da kai kirani da kai ifradi da kai tamattu'i to tamattu'in wasu busirar da shi ba har suna abin nan suna suka shi to su suka yi shi yayi wannan mahalikin shi yasa haramta mashi rai cewa suna akan daidai ba su kuskure ba an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma kale yake cewa tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i bil umra ila al hajj annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tamattu'i cikin haji ta bankwana da umra zuwa ga haji dan saboda shine hada umara da haji wa ahada yayi hadaya fasaka ma aul hadaya sai ya kora hadaya shi min zul hulaifa daga zul hulaifa gurin daukan haramin yan madina wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara fa ahalla bil umrati sai ya fara ya dau harami da umara summa ahalla bil haji sannan ya dau harami da haji fatamatta annasu nan a cikin haji cikin aikin haji mutun zai ganin a halla guda bi a halla mai ha babba shine daukan harami a halla kuma mai ha karami shine sun ce harami warware harami fatamatta annasu sai mutane suka yi mutu'a ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa halla bil umrati yayi dau haramin umara ila haji zuwa haji fa kana minan nasu man ahada cikin mutane akwai wanda ya kawo hada fasaqa al-hadi ya kora hadaya min zulhulaifa daga zulhulaifa wa minhum man lam yuhid daga cikin su akwai wanda bai yi hadaya ba falamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam makka yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabato makka qala lin-nas sai ya ce ma mutane man kana minkum hadan ay ahada wanda cikin ku ya ba yayi hadaya fa innahu la yuhillu min shay'in harum minhu babu wani abin da ya halitta a gare shi wanda an haramta mishi shi ga mai haji hatta ya gadi haji huwa sai ya gama hajin shi wa man lam yakum minkum ahada wanda bai bada hadaya ba fara ya dubbe zai ta yi dawafi a Ka'aba wa bi safa wal marwa da safa da marwa wal yuqassir ya sai sai ya gashin shi ya rage gashin kanshi wal yuhlil ya warware haramin shi summa li yuhilla sannan sai ya dau harami bil haji da haji wal yuhdi sannan sai ya yi hadaya fa man lam yajid hadaya wanda bai samu hadaya fale sun salasta ayyamin yayi azumi kwana uku fil haji a cikin haji sab'atin izaraja sab'atan izaraja guda bakwai idan ya komo ila ahlihi zuwa ga iyalan shi idan ya komo gida kamar yadda Allah ya dafa manta mata bil umrati ila al haji fa masaisar min al haji fa dafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi hina qariba makka lokacin da yayi makka wastalama rukuna awwal shay'in farkon abin da ya fara shine sunbantar rukunul yamani summa khabba salatu adwafi min as-sab'i sannan sai yayi sassaka a cikin dawafi kewayo uku na farkon daga cikin bakwai kin wa masha arba'a a hudun sai yayi tahiyya wa raka'a hina qada dawafahu bil bait sai yayi ruku'u lokacin da ya kare dawafin shi a Ka'aba indal muqama a wajen muqama Ibrahim raka'atayn raka'a biyu summa sallama sannan ya sallame fa sarafa ya tahiyya shi fa at-safa yazo dutsin safa fa dafa bayna safa wal marwa sab'atu adwaf yayi dawafi tsakanin safa da marwa tahiyya bakwai zuwa bakwai yaje zo summa lam yahilla min shay'in harum minhu sannan ba abin da ya halitta a gare shi wanda ya haramta ga mai haji hatta qada hajji huwa sai da ya gama hajjin shi wa nahara hadayhu ya soke hadaya shi yawman nahara na lallayya wa afada yayi dawafin ifada fa dafa bil bait yayi dawafi ga Ka'aba summa halla min kulli shay'in harum minhu sannan ya halitta a gare shi duk abin da ya haramta ga mai aikin haji wa fa'ala ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahada wanda suke da tahadaya tare da su suka yi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wa saqal hadi minan nas wasu daga cikin mutane suka koro hadaya su an hafsa zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam anha qala take cewa wannan hadisin ya ba mu suffa wannan tamattu'i nau'in tamattu'i anha qala take cewa ya rasulullahi ma akin allah ma sha'anun nas halu min al umra me ya samu sha'anin mutane sun warware daga haramin sa na umara kunga da hakarin saboda warware harami ne ba dauka ba walam tahalil anta min umratika kai kuma baka warware ba daga umaraka baka hudda harami ba fa qala sai ce ni labattu ra'asi ni na tumurmure kaina wa qallatu hadayi kuma na rata yadda hadaya ta hadaya ana rata ya mata takalmi fala uhilla hatta an harba zan warware harami na ba sai na soke hadaya ta an imran ibn husayn radiyallahu anhu annahu qala ita unzilat ayatul mut'a fi kitabillah an sabqo ayatul mut'a a cikin littafin Allah fa fa'alnaha muka aikata ta ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yanzil qur'anu yuharrimuhu ba sabqo da alqur'ani da yake haramta mut'a ba mut'a ta aikin haji ba ta yan shi'a ba wa lam yanha anha hatta mata annabi sallallahu alaihi wasallam bai hani ba har sai da ya mutu qala rajulun bi ra'ayhi ma sha'a sanan wani mutum da ra'ayin shi ya faɗa abin da ya ga dama qala al-bukhari bukhari ce innahu umar shine umar wa li muslimin muslim ce nazalat ayatul mut'a an sabqo ayatul mut'a kaga sai ce mut'atul haji mut'a ta aikin haji ba auren mut'a ba wa amarna biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da ita summa lam tanzil ayatun sanan ba sabqo aya ba tan sako ayatul mut'atul haji wala ta soke ayatul mut'a haji walam yanha anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta mata annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba a gare ta har sai da ya rusu wala huma bi ma'anahu bukhari da muslim suna da hadisi da ne wannan ma'ana nan ya isa ne babu hadisi ne wannan ko ko su ko su ba do sana.